And on the
ita wannan foundation din ne na haɓaka ilimi, duk wani abu da ya danganci ilimi to wannan foundation din tana ƙoƙarin ta ga ta ba da nata gudunmuwa, kuma ta daɗe ta bi shekara 20 existence, kuma yadda take ba da ilimin hanyoyi da yawa. Wata lokaci takan kalli ‘yan ƙanana wanda su toddlers ne wanda suka fara za su je su yi training ɗinsu, wata lokaci kuma wanda suke training ɗin wa'innan mutanen sai su je su yi training ɗinsu, wata lokaci ma sukan yi seminars wanda suke shafa al’umma kala-kala, kamar yadda wasu ƙila sun taɓa zuwa programs ɗin wannan lajinatin da'awa a Congo. Zaria da sun yi programs sun fi guda 20 a wurin, a SDE a samun rubi suna yin programs kala-kala, kuma wata lokaci suka yi program da ya shafi shugabanni, domin idan kana son ci gaba dole sai ka haɗa da na ƙasa da na sama da wanda suke tsakiya, duka haɗa su a samu mafita a tafi tare. Kuma wannan program ɗin nan da ta shirya ma shugabannin makarantun ƙananan yara, wanda ta gane tasirin su, ta gane muhimmancin su a wurin ɗaukaka wannan al'umma na, domin idan ba a dinga zama ana haɗa tunani ba sai zama ana tafiya ba a samu abin da ake so. Kuma idan kuka kula za ku ga ku ne kuke fara asasa al'umma, duka ci gaba al'umman nan idan naku bai je yadda ake so ba sai a samu matsala. So shi yasa muke son za a yi wannan program ɗin. Zan faɗa muku tsare-tsaren da program ɗin yadda zai kasance, kuma zan kira shugabanni su ma su zo su zauna a kujerunsu. Zan presenti muku wanda za su yi mana wannan program ɗin, kuma insha Allah za a ƙaru. Kuma wannan program ɗin muna son zai zama yadda za a samu interaction tsakanin mai masu presentation ɗin da ku, tunda kun ga kuma malamai ne, duk wanda aka ɗauko aka ce zo ne ya presenti irin wannan program ɗin mun san yi capable. So insha Allah za mu rub in mind a ga cewa an samu abin da ake so. Asali ya kamata a ce mun samu introduction na dukkan mu, musan juna, musan daga inda muka zo, amma gaskiya saboda time, saboda mun tsara program ɗin na at least by 2 PM ya zama an tashi, to kuma za mu iya bakin ƙoƙarin mu ga an ɗan matsa abun by 2 PM, tunda kuna da schedules da yawa, kowa ya koma wurin bakin aiki ya ci gaba da harkokinsu. Farko zan kira shi shugaban lajinatin da'awa Malam Rasim Amin, yanzu ya samu kujera nan ya zauna, domin wannan juna ga idan da ci gaba wa Allah ya hana kan shi bacci yana gwagwarmaya kala-kala. Ma'aikaci ne shi ma na gwamnati da ya yi ritaya, yanzu yana gida da ba a rasa ba. Na biyu zan kira shi mai girma iya tsohon Malam Muhammad Yusuf ya zauna kusa da shugaban lajinatin da'awa, duka muna sauraron zuwan ciyaman mai girma injiniya Muhammad Usman, muna da alaƙa mai kyau da shi, wanda shi ya sa kuka ga mun zo sabon gari, mu ma muna son mu taimake shi a kan hidimomin shi na aiki, kuma yana daga cikin hakan da kuka ga wannan program ɗin. To bayan shi akwai mutanen da muke son da za su iya zuwa su zauna a nan, kuma duk da yawansu sun zauna, this HODs da suke sabon gari na kwaba mai, muna son idan suna nan su zo su zauna, kamar HOD na HR Malam Shehu Muhammad. Na'am, to gashi ya zo. Bismillah ko yawa. Mu samu acting HOD PRS Muhammad Sani Sale, yana nan shi ma na'am to sai mu samakin ya ciwo di SM Fasilat Usman malama Fasilat Usman tana nan ila ba ta riga ta karaso ba akwai ya ciwo di SS malama Aishatu K Muhammad idan tana ne ita ma ta zo ta samu koke tana nan zama ki yar zama da malama akwai HOD Finance Malam Abdulaziz Sani Wiwa yana nan shi ma zai iya zuwa ya zauna akwai HOD Quality ina ji assurance ne Malam Abdullahi M Bashir shi ma ya zo ya zauna akwai auditor Malam Dan Ladi Sani na shi ma zai iya zama program din yanda muka tsara shi shine za a gabatarwa asali daman gabatarwa mun bashi kamar minti 40 mu samu familiarization da sauransu so amma na ce saboda time ba mu tsallake wannan so za mu gabatar da presentation na farko mun bashi awa 1 da minti 10 kuma mun sa malamin yazo wanda zai gabatar za mu gabatar da shi bayan presentation na farko muna son za mu dan raba abin da za a dan wasa baki domin kun san an ce wata lokaci idan ana aiki sai an samu motivation ko ba haka bane yawa so wannan dan karamin abu ne za a dan bayar a dan tattauna wanda a karkashin shi ana wannan kuma za a bude flow ana sa abin da aka yi presentation idan kana da wani abin da za ka yi contribute ko wani tambaya ko wani abu a wannan lokacin mun bashi time shi ma wanda zai dauki 25 minutes wanda za a yi wannan domin mu sharing idea I rubbing minds an gane domin program din ya tafi yanda yake so so bayan wannan za a samu presentation na biyu shi ma mun bashi wannan time din mun bashi awa 1 da minti 10 idan aka gama shi kuma immediately ana gama shi za a bude flow a yi tattauna an gane za a tattauna a rubbing minds sannan a cigaba so da an gama wannan a yanda muka tsara lokaci ya kamata a ce lokacin sallah yayi sai mu ba da time a je a yi sallah sai a dawo idan aka dawo abin da za a yi shi ne kun ga muna da jagorori a wurin nan kuma kila akwai abubuwan da za a faɗa a ƙarshe za a karkare sannan za a ci abinci idan an ci abinci maza da suke nan kun ga sai su je uwar gida ta san cewa ban basu da wahala ba ko ban basu da yawa ba uwar gida kuma da take nan at least in ta je gida za ta samu time da energy da za ta iya gyara gidan ko ba haka bane so insha Allah haka program din zai tafi presenter dinmu na farko shine Malam Abdullahi Yahya wanda aka fi sanin shi da Akida saboda kokarin shi wurin zakulo ilimi ila wasu sun san shi malam muna son ya dawo nan ya samu kujera ya zauna Malam Abdullahi Akida sanannen mutum ne a wurin mutane da yawa mutum ne wanda yake harkoki mabambanta shi malami ne na addini shi ma'aikaci ne na gwamnati shi kuma researcher ne Allah ya hore mishi wannan abun kuma shi program formulator ne na'am akwai programs da yawa da ya formulate ma gwamnati kuma suna na ana ta amfani da shi kuma akwai program ma da ya yana cikin muhimman mutane da suka yi piloting din shi school feeding din da aka yi Okay, so presenter na ESD department mata zuwa jiya muna miki barka da zuwa sannan da zuwa school feeding program din nan da sun dan suspend din shi saboda dan wani matsaloli yana cikin wanda suka yi piloting irin wannan programs din kuma na san insha Allah za ku ji dadin presentation din shi kuma tunda taro ne na manya yana son ya zama mun bashi kullun saurare mu kuma bude idan mu at least ya taimake mu ko a koyarwar mu ko a rayuwar mu ko a tunanin mu wannan zai taimaka sosai kun san an ce duk inda kaga ilimi to ka koye shi ko ba haka bane maka san randa zai maka mene amfani ba. Yau in kana headmaster gobe kila gwamnati ko ba haka bane? Yau idan kana kasa gobe kila kai ne policy maker. So idan ka tafi da wayannan ilimin zai amfane mu insha Allah. Bayan shi sai second presenter din mu idan muka zo shi ma zamu ce wani abu akan shi, shine engineer Malam Aliyu Balarabe. Shi ma akwai a lot of things to say about him, amma saboda time zan dan takaita. Gashi na tsaya kusa da ni, kun ga ya nuna shi ma engineer ne, yana ta kokarin taimaka mana wurin haɗa wannan abun, maimakon a ce ya zauna ne ya kyale mu da program din a gurguje ba addu'a ba, amma saboda haka ina son mu ba da minti ɗaya ko second 30 kowa ya muna addu'an shi da kanshi, sai mu ci gaba da program. Amal Abdullahi bismillah. Kuma akwai representative na lajanar da'awa Sheikh Ibn Hazm ya zauna a baya, amma alagat malam bismillah ana son ka dawo nan gaba. Bismillah alagat malam. Eh malam ya taso. Sannan kuma akwai ɗaya daga cikin former IAS da muka zo da shi na Soba local government Jebo, Malam Ali Abdullahi, shi ma yana tare da mu, ya kara ma wannan taro albarka ga yanan kusa da ajiya. Allah ya sa ma wannan taro albarka, Allah ya karba mana. A gurguje presenter din. So a gurguje ga Malam Abdullahi. So ga malam zai ci gaban muna da program.
Yayi kadan wannan amma dai ni din. بسم الله والحمد لله وصل اللهم وسلامه على رسول الله. أما بعد نجرما CS Head of Department Education سوران إيام مكارنتو Head Teachers داكما جاغورا من اللجنة الدعوة مالان قاسم أمين دا وكل اللجنة أجنان صابم جري مالان جميل بن حزمي da sauran dukkan wanda suke nan na ba kowa girman da Allah ya bashi. Ina fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi abin da zai zama mai amfani gare mu baki daya. Malam ya yi gabatarwa wanda yake al'ada ce ta irin wannan, akan faɗa abubuwa da yawa. To amma dai ina so ku kalla cewa kamar presentation din is just a layman paradigm. Zamu tattauna da juna ne, kun san daga cikin abin da ke taimaka ma ilimi ko da kai karatunka yana sama, to kuma ka ringa samun local faraji na su target beneficiaries din ko. So we are just the local beneficiaries din. Kuna da ilimi da yawa, kuna da methodology, kuna da abubuwa as trained professionals, wanda ni am not, din ba ma education na karanta ba. Amma tunda dai ni na biyo tsarin karatu, kuma ina da yaya a makaranta a matsayina na beneficiary, to zai zama zan iya sanin abin da yake ci ma al'umma da suke amfana da aikin ku tuwa a kwarya ko. To ina ga kamar ta irin wannan kusurwan ne za mu tattauna. Kara yi tsammanin za a ga wani special ilimi kamar da na ce kawai jos neman faradin ne. Na rubuta da Turanci ne saboda bisa irin wannan al'adan an ɗauka shi Turancin shi ne yaren da yake zama medium a mafi yawan official engagement dinmu. Even though it's all right, mu a ƙasarmu dama akwai yaruka da yawa da suke iya zama su ma official engagement, ciki akwai Hausan da na taras ana yi. So ba zan saba ba, duk da rubutun ya zo da Turanci zan yi ƙoƙari, sai dai kun san irin wannan sai an haƙuri da in gausa kenan. Inda ni na rubuta Turanci kuma na gana yi da Hausa. Abinda aka ce zan tattauna imperative of literacy towards better nation building and development. abinda aka ce zamu tattauna wato kun ga muhimmancin ilimi kenan ko wajen ginin al'umma da kuma bunkasa ta. Ni na sani kowannen ku da ke zauna a nan wajen yana da wani nau'in takeici na irin halin da kasar mu take samun kanta shekara 109 bayan zaman ta Najeriya, yanzu shekara 60 da kusan ugo da zaman ta intaciyar kasa. To amma idan muka kalli yadda tafiyar ta taho, zamu ga cewa lalle wannan umman namu zai wahalar gaske mu ce taki. Idan muka kwatanta ta da sauyinta wadda suka taso a tare, zaka ga wasu da yawa sun ginu fiye da matsayin da muke ciki. Haka nan idan muka kalla wajen burinkaka, zamu ga sauyinta na tasowa da wanda suka taso a bayan mu ma sun kai wani mataki a rayuwa wanda mu har yanzu muna fata ne mu kai. To wannan al'amarin kun ga tattauna shi zai yi muhimmanci kenan ko, domin damuwa ne da yana zukatan kowa, kuma damuwa ce da ba ta da kala na wani bambanci da yake bambanta dan adam, ko babu wani wadda ko yana kujeran siyasa, ko yana kujeran mulki ta gargajiya, ko yana mazaunin ma'aikaci a gwamnati, ko yana kowane matsayi da Allah ke ije mutum da zai ce shi bayi da buri a ransa. Kasan da Allah ya yi mishi haihuwa a ciki, ko kuma ya zabi ya zauna a ciki ko da ba a nan aka haife shi ba, kuma yake haihuwan zuriyar shi a cikin wannan kasar, sannan a cikin zuciyar shi ce bayi da tunani akan yana son wannan kasan ta ginu, yana kuma so wannan kasan ta habbaka. To amma dai abin ya ki gama curi har yanzu ana ta kwatanta abubuwa daban-daban wanda muna fata a wani lokaci Allah ya bada dama ya zama an kai ga matsayin da kasar ta ginu. Cikin abinda aka ittifaki na gina kasa akwai harkan ilimi, kuma alkalima suna nuna cewa wannan ilimin akwai koma baya da yawa a cikin wannan sashin da Allah ya yi mana rayuwa a ciki. Ga wasu alkalima kila ban sani ba, ana ganin shi da kyau, za ku ga wai yaran da ba su samu alfarman a kai su makaranta su zama ɗalibai ba, ko out of school children. Yawwa, alkaliman duk da ma wannan ya ɗan kwana biyu, amma za ka ga yana da tada hankali. A ce a Bauchi yin Yakubu a kimanin yara 1,239,759 su ba samu alfarman su je a karantar da su ba, an haife su ne kawai suka rayu cikin duhun jahilci. To wannan yaran sanda suka kai gacin adulthood, suka kai gacin girma, mene za su zama ma wannan al'umman nasu? Kila mun fahimta, kun ga wannan ko ka so ko kake wani time bomb ne, wala Allah irin wannan time bomb din shine yazo ya nuna aka samu Boko Haram insurgents da ake samu, wala Allah wannan time bomb din shi yazo ya nuna aka samu kidnappers da banditry da do all sort of delinquencies da ake samu a cikin matasa da masa disturbed behavior da ake samu. Shekaran jiya nake jin wani an haifan mishi ya mace a Kano, shi kuma a burin shi yana so a haifan masa mace namiji ne. Kwanan yarinyan ɗaya ya je ya siyo fiya-fiya, ya siyo maganin bacci a kafada chemist, shi na nara danja ko kun gane kafada chemist ko kun san ba maganin quality assurance a cikin wannan harkan ko. Yawwa, ya siyo a kafada chemist, ya siyo maganin bacci, ya zo ya dilute a wani abu ya yaudari mama ya ba matar nashi ya bata bacci, ya kara nauyi bisa asalin baccinta na al'ada, ya kuma siyo fi a kasuwa ya sa wannan fiya-fiyan a ciki, ya tashi wannan yarinyan tana tare da mahaifiyanta a shimfiɗan jego kwana biyu da haihuwanta, ya ɗura mata wannan tun yarinyan kwana biyu, ko da fi lami lafiya aka bata na kasuwa, ya kuke ganin lafiyanta zai zama? Aha, balle shi ne fiya-fiya. Kun gani? Yawwa, turin dan Allah yanzu head teachers, in na tambaye ku, irin wannan kuna jin cewa ya ɗan biyo ta hannunku? Ya wahala ce ya biyo ta hannunku, ya irin wannan aika-aikan. Ilan banta, da ‘yan hinsa suke tambayan shi ya ce shi baya son ya mace ne, yana da dai irin, amma duk abin da zai faɗa shi a wajen shi hujja ne, amma a wajen masu hankali duhun jahilci ne. Ko ba haka ba, ba wani abin da zai faɗa wanda mai hankali zai gan shi, lalle wannan akwai abin a lura a ciki. Duk abin da zai faɗa kawai sunan shi duhun jahilci. Kuna ko gane inda muke tasowa? To kai Allah ka ga jahohin nan da ya kuna iya duba su, amma ga Kaduna State inda nan Allah ya ara zaman mu. Okay, a Kaduna State muna da kimanin a wannan alkaliman wanda a yanzu yana iya fin haka duk wannan kamar da nace ya na dan bayi ne kadan na shekaran da ta wuce, kimanin yara 600 da 1652 da 990 su ne wanda ba su samu alfarman tsugunawa a gabanku ba, su kawai suna gararan ban su ne. Haka suke grouping blindly into the future. Ba wani hope to have a functional ability that can earn them decent living. Babu wani fata na duk wanda ya taso cikin duhu jahilci na dukan duhu na dukan duhu, akwai wani fata na gari a rayuwar shi na gaba? To kun ga duk akwai waɗannan. To wannan wata tashin hankali ne wanda zai gaya maka cewa ƙasar da take fatan ta ginu, ƙasar da take fatan ta bunƙasa, wannan al'amarin dole ya dame ta. Kila mun fahimta? Yawwa, kuma duk mai hankalin da wannan abin zai dama ya san al'amarin ya wuce blame game. Mu tsaya muna nuna accusing finger, malamai suna cewa laifin hukumomi ne, su ne ba su kula da haƙƙoƙinmu kaza da kaza da kaza ba, shi ne ya haifi kaza. Su mahukunta na cewa laifin malaman ne, su ne har zai gaza kaza kaza kaza, ana ta blame game. Blame game zai solve wannan problem din? Ba zai solve wannan problem din ba, in mun lura. So wani al'amari ne wanda akwai bukatar solution. To karkashin wannan ne na zo da shimfiɗa na ita wannan kasidar, kamar yadda na ce ba wani ilimi ba ne, sai dai kawai just layman paradigm. Mu da muke cutuwa da al'amarin, kuma da yake al'adar lajanar da awa shiga ƙauye kuni da tattaunawa da mutane, duk da lajana ce karkashin inuwar musulunci, amma in aka je mu'amala da kowa da kowa ake mu'amala. Kila mun fahimta? To mun sani wannan ciwon ya fi yawa a cikin al'ummanmu na musulmai, tare da ciwon kuma akwai waɗanda su ma ba musulman ba ne suna da wannan matsalar. Kila mun fahimta? Kuma matsayinsu na ‘yan adam muna da mahaɗa ɗaya, so batun addini batun abin da mutum ya zaɓan ma kanshi ne, amma tun da Allah ya yi mu ‘yan adam muna cuɗanya muna huɗa tare, to za ka ga damoyinmu tare ke damunmu. Yanzu ko da musulmai ne aka sake su inna rijiji suka zama haka, in sun tashi cutarwa ba za su yi ware wanda za su cutar ba, ko za su ware? Ba za su ware ba. To ita lajanar da tana zuwa ƙauyaku, tana zuwa wajeje, tana mu'amala da mutane, tana ganin irin waɗannan abubuwan shi ne ya sa abin ya dame mu. Ba don saboda wai fanninmu fanni ne mu kaman ko professional educators ba ne ko kaza kaza, kila mun fahimta? To wannan shimfiɗan na ce human person is the most defeated being. Ko don duk addinan da muke bi sun fata ɗaukakan da Allah ya yi ma halittar ɗan adam, ko ba haka ba? We should pass through various biological, cognitive and socio-emotional development stages in the process of realizing our individual potentialities towards managing the vast resources of this perfectly organized ecological system for the general welfare and security. Ko Allah madaukakin sarki ya halicci ɗan adam, na san kuma dukan da muke nan mun yarda da concept na halitta, ko duk da na san akwai gaddama nan tsakanin evolutionist da creationist, ko amma dai mafi yawan musulmai ne da kirista. Musulmi da kirista kuma ba atheist bane shi, ya yarda cewa duniyar nan tana da mahalicci. ko mahalicin nan ya halicci halittu ne da manufa ko yawa to Allah subhanahu wa ta'ala kuma da ya halicci halittu da manufa yayi dan adam da daukaka domin shi ne zai jagoranci kula da al'amuran wannan duniya din ko kuma sai yayi ba kawai rana ɗaya ne za a haifo ka ka zama kai yanda kake yanzu ba a'a za a haifo ka ne daga jariri ko tun ma kana cikin ciki kafin ka zama jaririn akwai stages da yawa daban-daban biological stages da zaka wanda zaka wuto har a zo a haife ka in an haife ka ka ci gaba da wuto waɗannan abubuwan a formative stage ɗinka har ka girma ko a wannan formative stage ɗin ne kuma zaka samu cognitive development ɗinka yana karuwa yana mataki har hankali ya zo shiga mutum ko sannan kuma har yau duk dai a wannan ɗin matakin ne kuma zaka ga dan adam tunda Allah ya yi mu ne mu zama muna communal living Allah bai yi mu zauna a an island ba shi yasa individualistic culture ita cikin main source na destruction na society kenan al'umman mu ya kamata ne ta rayu a moralistic culture rayuwar ya kamata wanda ya kamata ne za ta gaya maka cewa sauran ƴan uwanka ƴan adam suna da waɗansu haƙƙoƙi da ya kamata ka tsare musu ko ba haka ba ko da ko suna da wani bambanci da kai bambancin nan objective ne in nature ko subjective ne bambanci ne na ka zaɓan ma kanka ko an ƙaddara maku kila mun fahimta duk an yana kawo bambance-bambance ko a ni Allah ya yi ruwan rana a cikin zariya ne wani kuma a sabon gari ko kuma wannan abin na sa mana bambanci wani kuma Allah ya yi shi ni Allah ya yi ni Bahaushe ne wani kuma Allah ya yi shi kuma Bayarbe ne ko ba haka ba duk wannan yana sanya mana bambance-bambance wanda yake kuma babu zaɓin kaina ba shawara da ni a ina za a haife ni ba ko kai ma ko ba a shawara aka yi da kai ba ka samu kanka inda ka samu so kun ga wannan subjective differences ne akwai objective wanda zaɓa muka yi of course kila an haife ni a gidan musulmai amma inda zan gamsu da wani abin da ba musulunci ba kuma in zaɓi zan bar musulunci zan iya ko ba zan iya ba amma da zan gamsu da wata yaran da ba Hausa ba in zaɓin bar Hausan zai yi mun ba zai yi mun ba kila mun fahimta to wannan is objective domin ina da dama na in canji a ciki to kuma din ban canza ba dalili ne zaka ji haushi na ba kamar yadda kai ma din baka canza ba dalili ne zaka zan ji haushin ka ba ko yawa to akwai babin ya kamata da yadda ya kamata a ce mun kalli waɗannan al'amura ɗin domin wannan ya kamata zai taimake mu to Allah ya sanya za mu wuto waɗannan mu rayu da junanmu to wajen rayuwa da junan nan namu ko akwai abubuwa wanda yake yana taimaka ma rayuwarmu ta inganci ko kuma ya cutar da rayuwarmu ko da ba mu sani ba kila mun fahimta wanda yake duka waɗannan abubuwan kana tayin ɗinsu around socio-emotional aspect na rayuwarmu yanda wani zai taso duk a tara zangone shi amma shi haziki ne kuna jin wannan hazikancin za ta ɗore wannan zangomen zai sanya mishi mental health issue wanda in ba ya hattara ba sai ya waye gari hazakan nan ba ta yi tasiri ba to duk waɗannan abubuwan muna wuto su a rayuwa each stage requires proper maintenance guidance and protection if the individual concerned should become a productive member of his family community or nation or on mataki da muke wutowa was it biological in nature was it in the process of cognitive development or social emotional attachment muke da shi a junan mu to duka waɗannan abubuwan akwai maintenance da yake bukata akwai kuma guidance ko da yake bukata akwai kuma protection da yake bukata wanda kowanne ya rasa to za a samu matsala yanda za a waye gari an ɗauki cikin yaro sai a bar uwan ta fama da yunwa kuna jin zai yi ta haifa ziki ko ta haifi lafiyayye kun ga sai an maintaining sannan zai yi ta abin nan ko ba haka ba haka nan da za a haifi yaron shi ma a bar shi da yunwa tamuwa ta same shi kowa ya san tamuwa nan ko malnutrition ko da bai kai acute level ba idan wannan abin ya same shi yaya kuke gani a rayuwar shi wannan yaron zai zo ya zama productive a rayuwar gaba in ma fa ya rayu kenan ko din ta yiwa ba zai rayu ba kina mun fahimta so yana da bukatan maintenance sannan akwai bukatan guidance in mace ta dauki ciki kar ma ce yaran mata kila cikin farko ko na biyu ai ana samun wanda za ta rinda ba ta shawarwari ko wanda idan ta rasa wannan guidance din shawarwarin da za a ba ta ya kuke gani za ya samu matsala ko ba za a samu matsala ba haka ne in ta zo wahalalin nakuda tana bukatan guidance ko haka nan kuma sanda za ta goyen renon yaran shi ma tana bukatan guidance a cikin renon yaran ko ba haka ba kuma wannan yaran zai ci gaba da bukatan guidance har ya zama full mature ko ba ku lura ba ko haka protection ana da bukatan protection dinda za a bar mutum kara zube kowa ya iya mishin kashi ai za a cutar da shi ko kuna ji yanzu inda babu protection nan wajen me karfi in ya tsawaye gari zuwa yanzu bai karya ba ya za ta yi kuna iya ketowa ku zo wannan program din ba zai tara kowa a hanya yayi abin da ya ga dama ba ba sai da muka samu protection sannan muka iya zuwa nan wajen ba kun ga akwai bukatan wannan protection din saboda haka in ba a yi wannan ba a ce an rasa maintenance ko an rasa guidance ko an rasa protection a rayuwar al'umma to kai ka san wannan al'umman wanda ya rasa wannan wannan dukkan din ba zai zo ya zama productive member of his society ba ko da yayi sa'a kaddarar rayuwa ta sa ya kai gaci to zai tashi da wani takeici a ran shi wanda wannan takeicin za ta hana shi zama productive a society ko ba ku lura da wannan ba zai tashi yana jin haushin kowa wanda wannan kuma zai sa wannan takeicin zai sa ya ta daukan matakai da zai zama yana cutar da al'umma ba zai zama mai amfani a cikin al'umman shi ba in a cikin iyali ne ba zai zama mai amfani a cikin iyalin shi ba in aka sane ba zai zama mai amfani a cikin kasan shi ba saboda wannan rashin da ya samu a formative stage din shi kina mun fahimta although that care is the primary duty and responsibility of parents and guardians in a family setting however a victim of negligence or abuse can only be detected in mere primitive and savage of cruelty like abuse in kun lura kowa ya sani a kula da iyali yara tun suna kanana da uwan da yaran a kula da su a ba su a shiryatar da su a ba su kariya kowannen mu an ce mishi nauyin waye a karan farko zai ce nauyin iyaye ne ko ko kuma waliyan da suke makofin iyayen ga wanda yake Allah bai mishi daman tasowa cikin iyayen shi ba ko ba haka ba to amma wanda ya zama iyayen ba su samu dama ba ko kuma da gangar sun ki sauke wannan alhakin da Allah ya dora musu ta yiwu da gangar don ana samu wanda suke kin saukewa da gangar ko ba samu ko kuma matsatsin rayuwa ya sa ba su da yanda za su yi sun kafa duka dai ɗaya ne ko a ƙarshe dai eventually me yana tizozin da su sauke wannan nauyin ba an samu negligence ko abuse in the process saboda lalacewar ɗabi'unsu sun yi wani al'amari da ya tozartar da aƙiban wannan iyalin ana samu ko ba a samu to wannan wanda aka tozartar da aƙiban shi da yawa za ka ga ya taso ne kamar biri a cikin al'umma mu a musulunci akan ce ya akuluna wa yatamattuna kama ta'kulu al'am wan naru mathwan lahu za ka ga kawai shi only things with his stomach and guts za ka ga mutum na tunani ne kawai da yunwan cikin shi da sha'awan ransa inda kawai zai samu ya kau da yunwan cikin shi ya biya sha'awan ransa nan ne yake sa gaban shi ba ruwan shi ne a kiban wannan kawai kamar biri barna kawai zai yi a cikin al'umma akwai su ko ba su a cikin society akwai su hence sustaining at least the basic literacy nutritional and hygiene and hygiene in diet, curative and referral medical care services, as well as other essential social services like energy, are generally prioritized as topmost critical humanitarian needs. If social security and welfare is worth guaranteeing. Oh, dun haka ne, ya zama wannan alhakin, ya kamata dauke shi ka cokan a bar shi a hannun iyaye, alhali an san cikin iyayen ana iya samun ko kula din da zai watsar da wannan alhakin da Allah ya dora mishi kuma ana iya samun wanda yake shi dolar rayuwa za ta sa ya watsar ya kamata a bar wannan abin ka tokan a hannun iyaye? Kun ga at least ya zama wajibi a ringa samun wani mataki da zai subscribe ma iyaye wannan abin ko? Yawwa, to wannan subscription shine subscription da ake fata, wanda al'umman da ta rasa wannan social security din ba za ta taɓa ginuwa ba, balle ma ta bunkasa. Ba yanda za a yi al'umma ba ta da social security wannan al'umman ta ginu ko ta bunkasa. Shi yasa za ka ga kasashen da ba masu da addini kwata-kwata amma ka ga sun ci gaba, to ba wani abu bane ba su ci gaba irin wannan social security din. Idan mutum ma duk take ta kai ba yi da wani cikin da zai anin disan living out of it, za ka ga akwai ɗan wani abin hasafi da gwamnati take warewa ana bashi ya kula da kanshi domin kar ya je ya juyar da bukatun shi da cry. Shi ne ake maganar social security, kila mun fahimta. To al'umman da ba ta da wannan kun ga tana cikin matsala. A kan haka ne extended family system and any other social cycle are worthless if it is not built around providing fair and equitable synergy in that regard. In kun lura a gargajiyanmu na Afirka, tun kafin ma addinin musulunci ya shigo mu, kamar dai mu a Najeriya ana faɗin tun wajen ten nine five lokacin shi ne yana kan daular Borno, ko ya karɓi musulunci a hannun Hamid Muhammad Mali. To tun kafin wannan lokacin ana gargajiyan ai al'ummar mu tana extended family system ko? Yawwa, shi yasa zaka ga mutum ya tashi akwai wani uban shi sanin uban shi kaza kaza, akwai ma certain responsibility wanda mahaifin shi ne da iko akai a gargajiyance, ko ba haka ba? Duk akwai wannan system din. To haka nan tun kafin shigowar Christianity al'ummar mu dama wannan inherent brotherhood din mu da musulunci da kristanci ya zo ya tarar da kakanninmu akai, akwai zumunci a cikin al'ummanmu tun a zamanin gargajiya. Kila mun fahimta ana extended family system. To amma extended family system din ina amfaninta? Mutum ya ringa karafafa shi ne tsohon babanka ko ƙanin babanka kawai shi ne amfanin shi? Ya ringa tutiya in ka ci nasara yana ci ai ɗan gidanmu ne shi ne kawai amfanin shi? A'a, haka nan duk wani social cycle ka ce ai wani amini na ne ko aminin babana ne ko ɗan amini na ne ko wani maƙoci na ne ko ɗan maƙoci na ne ko wani ɗan abokin karatu na ne ko ɗan abokin karatu na ne, duk wani social cycle tana da wani ma'ana, ma'ananta ɗaya ne kawai idan tana haifar da taimakekeniya wajen wancan maintenance ɗin da guidance ɗin da protection ɗin. Idan ba ta da wannan taimakekeniyan, to kawai banza ne wannan abun, bai da wani rana bai da amfani. Kila mun fahimta. Yawwa, nahiyan Turai da muke kokarin mu koya dukkan abin da ke cin musu a kwarya da wanda ya yi mu'amala da su a yanzu shi ne cewa, kowa san cewa ko? Emerson Huntness cewa, kuma in ka je ka duba rate na suicide da ake committing da ma duk wata da prevalence rate na mental health issue a cikin Turai, that is getting rapidly high. Saboda wannan cewa din ne ya haifar musu da cewa su ba su da wannan system din brotherhood din, suna rayuwa ne individual. Idan dai makwaci bai san waye a cikin neighborhood din shi ba, sai manta. Yawwa, kuma family nuclear family suke yi kawai, ba wani maganar extended family system. Kuma kowa na rawan gaban hantsin shi ne, abin da ya haɗa ku shi ya haɗa ku a lokacin da ya haɗa ku, kuna rabuwa wannan abin ba zai kulla muku wata alaka ba, kuma ba wani alaka bayan wannan. Kila mun fahimta. To tunda ana wannan ba dole a takewa ba, kuma ya zo kofulus yanzu da rayuwa aka progressing to digital globe, shi kuma ya ƙara ma sauƙaƙa tafiya na haɗuwa, ko ba haka ba? To wannan sai ya zama ya karasa al'amarin, ya zama da wahala a cikin al'umma cewa sai yana ta kashe su. Shi yasa suke da pub, wani club ne haka da in cewa ta ishi mutane sai a zo a haɗu da sunan shan giya da tirbele to wannan sai dan daibe mutane kewa shine ka abin da zai iya daibe musu kewa kiran banta. So imperative of teaching profession, in haka zamantakewa a irin wannan fentin da nayi, to ana so al'umma ta zama ginanniya, ko to waye za su fara ba da gudunmuwan da al'umma za ta zama ginanniya? Ni a gani na ba wanda yake da gudunmuwan da ta kai na malamai, ko akwai? Bam, domin kowa zai zama abin da zai zama a karkashin malami zai zama, ko akwai wanda yake zama abin da zai zama ba a karkashin malami ba? Bam, saboda haka alhakin nan yana ratiya ne mu'azzamin shi a wuyan malamai, kuma ku ne jagororin malaman, ko ba haka ba? Teacher is a trained professional employed as civil or private servant to prepare particular population towards successful future by giving the learners opportunity to have their collaborative desire, communication skills, inherent creativity, critical thinking, personal character, citizenship, dutifulness, and computational thinking strengthened in the productive part of their life. Ko ba haka ba? Malamai ke wannan aikin, kun ga mahimmancin malamai a cikin al'umman nan, ko that is to say teachers in a society are professionally trained and employed to selflessly ko dinda inda gizo ce sakan kenan. Yawa, al'amarin ba wai kallon bukatunka ko bukatunki ne a garan gaba ba tukuna, wannan is secondary. Domin shi teacher dan abin da ake ba shi kawai nagode ne, za a iya biyan abin da zai yi, kawai ana ba shi nagode ne, shi ne gaskiyan al'amari. In dai zai sauke nauyin shi, to ko me za a ba shi kawai nagode ne? Shi yasa al'umman da ke da hankali shi ya fi kowa mahimmanci. Kuma ko a kasar mu farkon al'amarin ɗin malamai, ai a cikin majalisar sarki shi malami baturen makaranta kenan, ko ai yana da gurbi a cikin fadan sarki, da shi ake kowane decision saboda mahimmancin shi a cikin al'umma. Kila mun fahimta? To saboda haka mahimmancin shi a cikin al'umma kenan. Saboda haka in za ka gani shi self-aware service yake yi, mene ake so yi gangi, ko ya ba al'umman nan guide, ya counseling al'umman, kuma ya mentoring dinta, the growing and especially, ko domin waɗannan daga lokacin da suka shiga makaranta zuwa lokacin za su fita, a lokacin za a shirya su domin su fito su yi ma al'umma amfani, su yi ma iyayensu amfani, su yi ma kansu amfani. So alhakin teacher ne wannan. To amma don Allah, ina zan tambaye ku, kuma ina so ku faɗin mun gaskiya dukkan sun fagen, in za mu kalli Najeriya yau a matakin tarayya da jiha da ƙananan hukumomi, irin ɗimbin dukiyar da ake kashewa da suna ana harkan ilimi, ba ina magana kuku kalla a ciki kallon ɗan cikin gida ce ai ba a kashe kuɗi ba, kun san ba mamaki kila ai ta gaddama yanda zan ce ana kashe mu ilimi kuɗi, kila kun kuma ba ku ga kana ba ku gani a ƙasa ba, ko ba yi bikin gidan sukare ba, kila a ce ba a kashewa. Amma in za ka kalli budget ɗin gwamnatin tarayya, ka kalli budget ɗin gwamnatin jiharka, ka kalli budget ɗin local government, ka ga abin da ake appropriating for education, kila mun fahimta? Sannan ka kalli irin gudunmuwan da NGOs da donor agencies suke kawo da sunan al'amarin ilimi da sauran development partners da irin abin da ake kashewa, don Allah, in na ce abin da ilimin ke fitarwa a Najeriya yanzu a halin da muke ciki, da Allah inda za ki kimanta ko ka kimanta da ɗimbin dukiyar da ake salwantarwa, da Allah yaya profession ɗin yake? Wannan profession ɗin ya kai a ce ba a ɓanna, koko abin ya fi kama da ɓanna ake yi? In na ce ɓanna, wato ina nufin almubazzaranci, ko ga dai ilimin mun san mahimmancin shi, ga shi ana kashe ɗimbin kuɗi, ko to amma in ka kalli abin da ilimin ke fitarwa, anya kwalliya na biyan kuɗin sabulu? To idan baya biya, to a ina ya kamata a ayyano inda alhakin rashin biyan kuɗin sabulu nan ya rataya? a wayan wane za mu tsora alhakin biyan rashin kwalliya ta biya kudin sabulu akan gwamnati ko jagororin ilimi education administrators ko jagororin ilimi ko akan malamai ko kai iyaye ko organic hall ko ba haka ba kun ga al'amari ne na kowa da kowa ba wani wanda zaka rike ka ce ai laifin wane ne in dai babu laifin za a yi ba ko laifi ne da kowa na da hannu a ciki yawa to realistic answer should reveal the actual reason why our educational system succeeded only in producing a number of hard-bred educators, teachers, and school dropouts. Ba su yanzu muke fitarwa ba? Galibi su muke fitarwa. Ko ba haka ba? Shi yasa sai a ce an fitar da likitoci, amma wallahi in yaje tafko maka wanta a san a asibiti. Sai ka ga mun bai taba zama a jin an karanta da shi ba. Ashe da plagiarism ya zama likita. Ko ba haka ba? Ko sai a ce wannan structural engineer ne, amma sai ka tsin da shi ba shi ba. Ko ba haka ba? Ku dora ku gani, ba bu sune hadda din ba. Ko kuma ka ga take nazarin job seekers. Wallahi ina ta neman aiki ne, gashi ma har an samu rana, don Allah ka taimake ni in samu. Me ka karanta ne public administration? Me ka karanta ne Hausa? Me ka karanta ne? Sai ka ga al'amari ne da in yi ida falin ba zai iya rike kanshi da wani abu ba. Dole sai ka son aiki. Kuma kasuwan aiki ta cushe yanzu. Ko ta cushe ba. Koma kuma school drop out. Ku da nawa ne yanzu in ku ga kowa ya duba a cikin cycle din kawayen shi ta ko abokan shi. Drop out na wani. Kina mu ta gida. To kun ga al'amarin bai yana da girma ba. To in muka kalli ansar mu wannan sakamakon da yake samuwa alhaki ne na collective problem ne. Matsala ce da kowa na da hannu a ciki, kowa akwai inda yake ba da gudunmuwa. Kila mun bayyana wannan shi yasa sai ka ga duk an yi an gama al'amarin da matsala, amma a maimakon mun a tsaya a gano in bakin zarar sai aka waye gari progressive partisan a progressive politician kamar zamanin tsohon gwamna Allah ya taimake shi Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i, ko zamanin shi sai a kallo cikin malamai a ce laifin a wayansu ne ba su kware ba ne, sai a fara skill gap identification exercise ko ta hanyar jarabawa da kaza da kaza da kaza da kaza, duk kowa an mutu wannan ba, amma menene ana nema a nemo inda bakin zaren yake ne, amma da paradigm din reaction paradigm gwamnati ba ta kace inda ta gaba ba, amma sai ta kallo ta kusurwan malamai. Ko ba haka ba? Su kuma malamai da an fara skill gap identification exercise su kuma sai su ce a wayan a ci ne, an buɗe wani asusu yadda za a kai hannu asusun gwamnati ne. Ko ba haka ba? Ana nema a cuci maragata ne. Ko ba haka ba? Kuma akwai bukatar skill gap identification ɗin ko babu? Saboda duka da reactionary paradigm ake kallon abu. Ko yawa in ba ni cikin malamai a ce in ce laifin na malamai ne, ina cikin malamai kuma in ce laifin ba cikin malamai bane, in yarfa ta wani wajen an kasa ganin inda laifin take balle ai magani shi. To effectively break the vicious cycle. Vicious cycle kamar yadda kuka sani shine problem din da take compounded by the possible solution. Sanda ake so a magance ta, duk wani yunkuri na magance ta sai ya haɓaka ta. Kamar yadda yunkurin a magance ta aka cire malamai ko? Yawwa, sanda Magasa ta ɗauki Gestalt Concern ta yi a cikin organization da za su yi tracking homegrown school feeding. Kamar yadda malamai ya ce na ɗan yi participating a guda ɗaya a Zaria da Soba. Sai ka ga yaron aji yana cewa kama tsohon yes na Soba. Yaron aji yana cewa mu dai wallahi da ma a bar wannan cewa a dawo mana da malaman mu. Wannan ya nuna cewa exercise din ya kulliya ta biya kudin sabulu a maimakon mun ta magance matsalar da ta sa aka yi sai sai confounding matsalar, saboda an kalle ta from reaction paradigm. Shi sa masu fasalar manager suka ce be proactive don't be reactive, always be proactive don't be reactive. Kila mun fahimta ko ba zai yiwu kana son kai solution ko problem created cannot be solved at the same level of thinking it was created. Duk problem din mu reactive mindset yake creating din shi, to dole mu fito daga wannan reactive mindset din mu dawo mu zama proactive kafin mu iya magano bakin zaran matsalolin mu, kafin ai maganan gyarawa. Yanzu ma a mata mu a dakatar da matsalan ma tukuna. Kina mun fahimta? Am I communicating? To kunga vicious cycle kenan. To effectively break the vicious cycle, all the major and minor stakeholders' hands should be on deck. Towards satisfactory appraisal, rigorous advocacy and mobilization, proper policy alignment, diligent implementation tracking, impartial performance assessment, and sincere review. In muna so, mu kare wannan vicious cycle din. Otherwise, we just forget it as it is now. Ana kokarin magance ta, matsalar na devastating. Shi yasa idan za ka ga mafiya, ni dan APC ne, din na yin siyasa. Kuma ni ajal wannan ne fan ne na Malam Nasiru Ahmad Ibn Rufai. Amma duk dan adam tare yake bai cika goma ba ko? So ga in wannan bayanin din kara ce a to an zo ana yin adawa. Amma in ka kalla nasaran da ya so ya samu a fagen ilimi har ya tafi ya samu? Ya samu ba, saboda ba a kalla abin ta daidai ba. Kila mu, if I may be honest with you, respected brothers and sisters, this problem has everything to do with teaching service. Duk matsalolinmu da ya hana Najeriya ginuwa, da duk matsalolinmu da ya hana Najeriya ci gaba, in ka ɗauko shi ka ce kai mishi mazauni, a ina za ka yi mishi mazauni? Za ka yi mishi mazauni ne a yadda malamai ke, a yadda ake gudanar da aikin malanta. Ko yanzu na ce yadda ake gudanar da aikin malanta ba ina cewa laifin malamin ba, ba ina cewa laifin masu kula da malaman ba, ba ina cewa laifin gwamnatin ba, ba ina cewa laifin iyayen yaran ko su yaran da aka turo makarantar ba, a'a. Amma dai yadda ake gudanar da al'amarin dai akwai matsala, kuma kun yadda akwai matsala, kuma nan ne tushen matsalar mu yake. In ko ba a gyara nan ba Najeriya ba za ta ginu ba, balle ta ci gaba. Kun ko gane abinda nake magana? Yawwa, shi yasa al'amarin ba harkar wasa bane. Wannan abin da yake damun lajanan har ko kaga ta shirye wannan al'amarin. Literacy, meaning, writers, origin and type. In ana maganar ilimi, to mene ake magana? Wani alfani yake da shi? Yaya aka faro? Kuma yaya kaso? Wannan al'amarin ya kamata mu gano shi. Literacy is all about good command of verbal and written communication skills, which requires ability to express ourselves clearly, listen to others, gain knowledge, and form a world view with which a beneficiary can skillfully identify, understand, interpret, create, communicate, and compute. Yanzu Allah wannan abin da na faɗa yanzu kuka ji shi yana samuwa a cikin ɗalibanku? Na? A ce yanzu duk ɗalibin da ya fita hannunku ya samu wannan alfanun? In bai samu wannan alfanun ba, is he literate or illiterate? To wani dilemma ne a ce formal school suna graduating illiterate, 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 ko? That is the term. A ce an graduating illiterate, illiterate. Ya fito system inda ya kamata ya samu wannan alfanun amma bai samu ba. Shi ne ba za a ce he's not illiterate ba. He's illiterate tunda ya zauna a space ɗin aji. Kuma a ce mishi literate? He's not. Ko she is not. Definitely. Great culturally, written language is the matter, is the master key in any diligent search for healthy human growth and technical advancement. UNESCO has to get it right. In literacy, accompanies puberty, low life expectancy, political oppression, and on their development. Kulura ku gani da wanda ya zama fully literate ko da talaka ne cikin talolan masu gari da wanda yake fu shi kuma bai samu ba ko da kan gata ne kuna jin haƙin wane ne da saukin dannuwa me ilimi ko da shi daga gidan talolan masu gari ya fito shi kuma mara ilimi ko da shi ne mafi galihun mutum a cikin al'umma wane haƙin shi zai fi dannuwa kila mun fahimta dan kasuwan da yake da ilimi amma bai da yalwataccen jari da dan kasuwa mai yalwataccen jari bai da ilimi wa kuke ganin al'amarin shi ne tsaurin bunkasa kila mun fahimta so duk inda kaga rashin ilimi sai kai kaga fatara ta yi gindin zama a wajen kila mun fahimta shi yasa abokan zaman mu suka fi mu wadata saboda duk wani economic sector formal economic sector zaka ga su ne domin ana bukatar ilimi kafin ka shiga formal economic sector otherwise sai ne ka kare kana competition a cikin informal sector kuma informal economic sector din mu just by the fact that type of suit more than 60% yanzu duk rushe ta ake yi ka lura ka gandir radical reform din gwamnatin APC ta ta rushe informal sector sun shi sa muka zama affected ko ba haka saboda al'amuran mu ba doran ilimi yake tafiya ba Allah ya sani so wannan al'amarin ya kamata mu kalle shi da kyau sannan kuma literacy is categorized into basic and functional kun san ilimi akwai matakin farko ko shine ma yanzu aka yi shi aka yi basic 1-9 ko yawa matakin farko kuma abubuwan da ake bukata a cikin shi in mutum bai hakara ba ya tsaya iya nan wajen to zai kare school drop out ne ko ba zai iya functioning ba musamman in the light of convulsive changes na digital growth din nan zai zama da matsala sannan akwai functional level ko to babu lokaci da zan sauya ta don an ce mun lokacin ya kusa the later is informing the beneficiary to general awareness of essential aspects of meaningful life shi functional literacy shi ne yake exposing mutane su fahimci ginshiƙan fannonin rayuwa otherwise abubuwa da yawa sai ka ga amfani kusa da kai amma baka ma fahimci akwai shi ba balle ka nema balle ka nema kwata-kwata baka fahimci akwai shi ba balle ka nema kina mun fahimta ku duba rayuwar baya na baya kaɗan yanda zogale take a cikin mu da rama da waɗannan abubuwan ba makota yake zuwa a roƙa ba ka samu iya samun ta amma inda ilimi ya zo haukar sai ko ina sun zama ina to da shi a wancan lokacin wani ya gano da ne ba zai ne yankin ba out of it kun lura yawa to ita ce solution actually it was on this note some advocates started the mobilization which led the political leaders at international regional local and domestic fora consider literacy most effective and efficient guarantor of fundamental human rights which equates them to the BIP ka lura ka gani ilimi sai ka ga wani dan sarki ne wani kuma dan sharan turken dawakin gidan ne amma dan sharan turken dawakin gidan shi ya tashi ya karatu wallahi mun sarkin ne ya mutu sai ga shi zai nada sabon sarki ko ba ana yin haka ba ko shi zai nada sabon sarki ana yin haka ko ba yin haka harkan ilimi ba wasa ba harkan ilimi ba wasa ba certainly mankind is on the earth planet long before the invention of any written pictography or letter ai san da Allah ya saukar da Adam a abinda Qur'ani da Bible da sauran littafan sama suka gaya mana ai a lokacin ba a ce an zo an kawo shi na karatu da rubutu ba ko wancan an kawo shi Adam da Hawwa nan duniya tana karatu da rubutu dan Adam bai zo duniya yana karatu da rubutu ba tabbas amma kuma in a quest for technical progression prompted people to learn to create several alphabets, signs and numbers their various languages through which their ideas are expressed ko a cikin halittar mu ne Allah ya sa dan Adam na son technical progression kuma in a true society yana son society ta advance wannan kaunan ne ya zaburantar har kada an samar da ilimin to tunda wannan kaunan ya samar da ilimin zai yi kenan wannan abin ya samu inda wannan abin zai samu babu ilimin da ba a samu ilimin ba kun gane abin da nake magana inda yana samuwa babu literacy sai society ta progressing technically ba sai an zama malamai ba. Amma me yasa aka samu ilimi kafin sai da aka scientific discovery, aka samu technological advancement, sannan duniya ta fito a gareriyar level, ta kawo level inda take ciki. Kiran banta yawa saboda wannan abin ba zai samu ba sai da ilimi. Inda zai samu babu ilimi, to da ba buƙatar a samar da wannan. Kina fahimta? Yawa, shi yasa in ba ku da ilimi, just forget it. Gata a cikin fagen duniya ba namu bane kawai, kawai ku tsaya ku zama bayi kafin rayuwa ta ƙarar da ku. You just remain kawai za a waye gari ne jikokinku su gansu da serious traces of vanishing significance. Saboda ba su da ilimi, simply and short. Kina fahimta? Al'amarin ba wasa bane. Obviously, this development process was initiated by Moses Christ. Tabbas wannan process na searching for knowledge, wannan littafan sama din su suka haska ma dan Adam. Littafan da Allah ya saukar su suka haska ma dan Adam ya samu wannan ilimi. Inda ba a saukar da wannan ba, dan Adam ba ma zai samu hint ya zai gano ilimin ba. Kuma kowane fagen ilimi kake da shi na ƙwarewa, ka je ka duba littafin da ka yarda da shi, sai ka ga sources ɗin wannan ilimi a cikin littafin. Kila mun fahimta? Shi yasa in za a yi ilimin a ranga haɗa hannu biyu, kar ka zama kana tashi da fiffike ɗaya. Kila mun fahimta? So su suka samar da wannan, ko which are long before the origin, origination and transformation of any recorded or existing civilization. Wanda ai mun yadda wannan littafin sun zo tun kafin wata wayewa da muka santa a tarihi ko wanda ake cikinta yanzu. Littafin duk sun zo kafin wannan. To waɗannan dai su ne, saboda haka origin ɗin kenan. Negativity of illiteracy, ɓarnan da duhun jahilci, sauran ɗin kenan. Negativity of illiteracy, tsagwaron tsabagen duhun da ke cikin jahilci. Harkan ba na wasa ba ne. Kila mun fahimta? Da na iya raira waka, da na raira wakan Aliyu na Mangi. Aliyu na Mangi ne ko? Da ya yi a kan ilimi, amma matsala na ni ko mai iya waka ba. Yawa, ya ce duk wadda basira ta makance, to gani ido ba zai yi fa’ida ba. Wanda ba shi da ilimi kuma in ji wannan waye sunan shi, ya ce ba a kai gacin riba ta yi ba, da shi da jacci ne ya raba shi in ba zancen rashin bindin nan ba. Kila mun fahimta? So harkan ba wasa ba ne. Mun fahimta kuwa? Naka mun bacci ake ji? Saboda haka tsagwaron tsabagen duhun da ke cikin jahilci ba wasa ba ne. Wallahi kan ni sakaci, ko mun tawaye haƙƙinki da za a yi, ko mun tawaye haƙƙinka da za a yi, wallahi karki yadda al'umman su taso a kan jahilci. Kiran fahimta? Da hatta abinda muke kuka da shi ne yanzu na tauye haƙƙi da ake mana a inuwar mulki, in ka bi ka kwantar da hankali ka har da ta hango, sai ka hango duhun jahilci a ciki. A matsayin shi ne, a doren shi ne ka buɗe ƙofar da ake cutar da mu. Da an toshe wannan ƙofar, wallahi da ba cutar da mu ba. Kila mun fahimta? Matsalar duhun jahilci kenan. The fundamental difference between human being and the beast is the lack of reasoning and reflection, which is God-given strength, empowering average mind with inherent ability to grasp issues, motives, and procedures as correctly. Oh, in kun lura bambancin dan Adam da dabba kenan. Ai dabba na ji kamar yadda muke ji, ko ba sa ji? Suna gani kamar yadda muke gani. So senses din suna aiki kamar yadda senses din muke aiki. Amma tun ba dabban da ya samu training ba, shi baya waiwayen baya. Ko yana waiwayen baya? Amma dan Adam fa yana iya waiwayen baya. In yi waiwayen baya mai zai waiga ya kallo informative experience din baya, wanda ai shi ne ilimi ko? Ilimi zai waiga ya kallo. Duk wanda zai waiwaye, shi za ka cewa waiwaye a dan tafiya. Ko domin ilimi ne. In ko baka waiwaye ba za ka iya hangen nesa ba. Duk in ka ga mutum short-sighted, he cannot see beyond his nose. In ka bincika za ka ga baya iya waiwayen baya ne. To ba cewa ya zama beast, ya zama shi ma biri. Ko ba haka ba? Da waiwayen baya ake gane zurfin roƙo? suwaye na gaban nan wanda suka rayu kafin mu, shi sa Bature yake cewa standing on the shoulders of giants. Ko in kana wayan baya sai ka ma sai ka ci gajiyan in mazan jiya gurbayan baya, ina bin fahimta. To gashi an ce mun lokaci yayi in je a gurgudan samu wajen kwana. So in muka lura yana dan adam kuma yana yin tunani, dabba ba ta tunani. Ko yanzu zan iya tunani cewa yanzu idan naje na yi ma makoci na abu kaza me ya sakamakon wannan abin a rayuwar shi, ko a matsayin na ɗanin zan iya wannan tunanin, ko in gane wannan abin amfanar da shi zai ko cutar da shi zai yi. Amma dabba fa yanzu sai makoci a wannan marar sai ya samo masa ran shi sai ya ji da nema kila an saka wani gona ne bai don bushewa ba, gashi za a ja ya nika dan wuce rana sai ya shanya ta dan sha iska da yanda inji zai iya karba. To in dan ba ta zo tana bukatar wannan masaran za ta yi tunani kawai waye gari ta cinye ni ko ma mai ta fanjama fanjam ko ba haka ba, to dabba kenan. Amma in mutum ne fa zai zo ya sace zai iya tunani ya gani cewa wannan makocin nasa yanzu in na sace wannan me ya akiban abin a rayuwar shi, zai iya wannan tunani. Shi yasa Allah zai hukunta dan adam in ya sata, amma ba za a hukunta akuya in ta zo ta cinye masaran makoci ba, ko ba haka ba? So kun gane maganan. To wannan hankalin da aka sa ma dan adam wanda ya bambanta shi yake iya waiwayen baya kuma ya yi tunanin halin yanzu, wannan hasken da aka sa ma dan adam is coming as green endowment to be gradually improved from dependency learning to independence to interdependence through adequate nutrition, hygiene, literacy and care. Ko ba haka ba? To sai dai saboda lokaci ina ganin zan tsaya a samu takardan a yi hakuri da yadda na yi abin cikin gaggawa da waɗannan abubuwan ƙarancin ƙwarewa ne da kuma saba yaren da asali shi na rubuta a ciki, abin ya zama da ɗan wahala. Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu. Aqulu qawli hadha wa sallallahu alaihi wa sallam.
Yan uwa, kun je yi wannan presentation da malamin Abdullahi Aqida yayi mana, wanda na gaya muku cewa researcher ne, kuma tun daga farkon presentation din shi mun gane haka. Na san an motsa zuciyarmu sosai da muka ga figures din nan na farko, wanda wayannan fa ba ba su suka haife su ba, su suka haife su amma fa ba su da gata. To kuma ma fa ba a kansu ake maganan ba, ko a kansu ake magana wanda fa suka samu opportunity suka shiga makaranta, ake haihu ake fitar da su har bet kamar yadda malam ya ce. Kun ga idan ka da figure din zai ƙaru ko zai ragu ne? Na san da yawanku kuna da abubuwa da yawa da za ku ce, aƙalla kun gane cewa lajnatul da'awa ta himmatu da damuwar al'umma, kuma ta fara identifying mutanen da za su ba da gudunmawa mai girma suka jawo. Yanzu kowa ya samu abin da zai samu, kuma wannan ya nuna dole a yi mene, a yi aiki. Sai kai naka abin da za ka iya yi, wani ma ya yi na shi. Lajnatul da'awa ta shirya wannan, ta zaburar da mu, ma akwai capacity din mu da za mu iya yi. Ka ga malaman ka ma za ka iya musu irin wannan presentation din, ka ƙara mene, zaburar da su, ko ba haka ba ne? Kuma wani abin da ke lajnatul da'awa yanzu da abin da ta samu a wurinku, za su kuma su je su ce ma ciya ma to ga kaza ga kaza ga kaza kai ma bangaren ka, yes ga masha Allah ga kaza ga kaza ga gwamna, ko jiya muna tare da shugaban director human resource na Sube, muna tare da chairman house committee on education, dan sai dare jiya muka dawo, dan yanzu haka ina da dan headache. Kuma duk akan harkar education din nan mun je ha ministry of education, mun haɗu da permanent secretary na education. So ku gane yanda lajnatul da'awa tayin mace ta damu da ne ne a gyara ne ne ilimi jiya sai karfe 7 muka da muna da muka ci gaba da bitin iyalan masulun masulu a so kuma ku yi naku an gane ko ku yi naku kowa ya yi nashi domin me ne an kuka duba Kaduna state still number me sai dai yana cikin masu big big cycle idan aka kwaso sauran drop out ka hada nan me zai faru large cycle kaga muna cikin trouble kuma yanzu mun san level of security abun nan da muke fama da shi a Kaduna state kowa mu sani ba kuma ga mu da daji idan kana da gida da AC da komi yaranka ka kai su babban makaranta amma a cikin harkar rayuwarsu za su haɗu da mene waɗannan yara yanzu wani abu da na bi manya da suka ƙi taimakawa education system ya gyaru sai mutum ya kai yaron shi turai ya tura a wani agane sai ya dawo a Balaraba ya zama mace mace fa ka tura Jacob sai ya dawo a Debora an samu ci gaba ko to ashe da mu da su dole mu hada hannu a mene a fitar da al'ummar nan a cikin wahala kuma idan ba mu dage ba waɗannan yaran mun taimake su to su waɗancan ɗin masu tunanin kala-kala za su zo su mulke mu bayan da zamu yi don siyasa fage ne na kowa da kowa a ba zan cika ba kuma na san malam ya yi kokari at least mu appreciate ko ba mu yi ba so saboda haka yanzu za mu bude wannan floor ɗin wanda yake ganin yes an taɓa wani abu kuma yana so ya ƙara ɗan wayar da mu amma a taƙaice ko ɗan tambaya a taƙaice ga jagoranmu ES ina dama mun baka samu dama sannan kuma za mu sharing paper ɗin mun karɓa number ɗaya daga cikin shugabanninku za su za a ba da soft copy ne insha Allah don ba mu ma tunanin ba ne da duka mun sa ya yi going round da sai a yi ta bi mai hukun wannan wahalar da ake ta sha an gane ko so saboda haka next time in za mu program za mu yi kokari mu taking care of wannan challenge don kun ga da ɗan nisa ba mu zo da board ɗin ba projector board ɗin shi ya haifar da wannan saboda haka ina ganin za mu yi taking kamar mutum biyar a nan amma kuma in na ɗan biyar zan zama jan kasuwanci to uku a nan shida sai mu ƙara da kamar mutum biyu a nan daga nan sai mu je next presentation an gane ko so wanda yake da wani contribution sai daga hannu mu gani bari ga muku wani abu idan yanzu ka ga makarantarwa a aji sai ka ce wa ke da tambaya sai kowa ya ki daga hannu mai karatun ya nuna to a ina son ga kowa ya daga hannu ne ya zaba aina gani wato ratio din ne bai yi ba na gana malama daya biyu saura mace daya a cikin mata so uku a maza ma to daya maza mutum daya biyu uku to daya biyu uku ko to zan fara da mata kun san su suka haife ni ko ba haka bane ko maza ba su haife ni bane kansu waye ya fara daga hannu ana ok sai ki fada su ne ki da su din da kika zo sai sai ki bada
assalamu alaikum sunana Jummai Ramatu Salihu from GRA Model Primary School ni na ba tambaya bane hello ni nawa ina so ne mu godiya ga malam da ya gabatar da wannan littafi sannan if possible da Allah muna son wannan clip din in printed copy dan Allah is very very important
yawa idan ya ji wannan request din ne
Assalamu alaikum. Ni magana ni mafarkin cika da to ni nawa ina so ki bada nan shawara ne kuma muna ba da wani godiya da shiga wannan presentation to kuma har kuna da Ibo da za ku samu shawarwari da su daga Sudan a ba su shawara. Dan ga cikin magana, in har ana so a samu ilimi da ingantacce daidai-daidai, to gaskiya duk da kuma da kuma sun sako masa sun kawo ya ɗan rabu ne. In har suna kawo ne, to gaskiya an samu tsangama da kuma gudun mu'amala ta so a samu ingantacce ilimi. Ya kuma yi su da Allah ƙara an ba su wannan shawarar sun a samu ingantacce ilimi.
Malama ta ce su ma shugabanni su kaya 'yansu wurin ta za ta koyar da su su samu ilimi ingantacce ko haka ne ko? Za a faɗa musu. Shugaban lajana ka ce bukatunta.
Mai magana Aisha Zubairu daga Dugubiyar Gate Primary School. Gaskiya wannan program da baki ɗaya samun wani zamma wanda irin wa'innan abubuwan tunsa yana damun mu a cikin al'umma, ta yanda za mu yi mu samu haɓakar ilimi da lalacewan yara a cikin al'umma. To wannan program da Allah muna so inda hali ko da yaushe a riƙa tara mu irin wa'innan abubuwa har to the extent da za a samu cikin malamai ma a zaɓa ko su don mu samu irin wa'innan abubuwa na cigaba da haka ilimin mu. Na gode.
Malama ta ce a gaya ma chairman na sabon gari local government cewa a extending program din nan har ƙasa. Representative na chairman yana nan, director HRI, HOD HR ko? Yawwa, to Hajiya ma ta ji, insha Allah. An gabatar? To.
Na dai rike wannan saboda dauka dai. Okay, wannan kuma. Assalamu alaikum. Me magana ya ku dallo daga difa-difa. Na farko ina gode wa malam da wannan presentation din da yi domin ya kara zafarar da mu cewa mu tara matasa waɗanda suka gama makarantar primary cewa wannan mahimmanci wannan ilimin da suka samu a primary school ba shine iyakan karatunsu ba. Akwai secondary school sannan kuma har su matsa karatu na gaba. Sai magana ta biyu ita ce a kamar yadda wannan lajina ta da'awa ta abin ta organize din wannan seminar, muna roƙon su da Allah su kira shugabannin mu na SBMT su zauna da su su nuna mu cewa wannan karatun ilimin da ake gurin mu a baya yana da muhimmanci. Domin ba za ka taɓa zama ka zama wani abu a gaba ba sai ka sami ilimi. Kuma in ba ka sami ilimin daga primary school ba akwai matsala. Domin daga primary school shine karatun kai fara daga beginning. In ba ka samu makashi za ka tsallaka ka tafi gaba to akwai matsala. Domin mukan samu ɗalibai za ga mutum ya gama primary school amma bai yi sakamakon shi ba sai ya ce maka yana son ka zo ka bashi sakamako ya tafi secondary school bayan da ya gama makarantar primary school din ba. Wannan ƙalubale ne ga mu a hidimassoci yana kuma kewaya yawancin makarantu. Sa'annan sai magana ta ƙarshe, yawancin shugabannin mu gaskiya akan harkar ilimi suna ja da baya. Domin za ka ci da su makarantun da muke koyarwa na primary school ko ince public school suna cire 'ya'yansu a makarantun suna zuwa da su makarantun kuɗi. To kuma idan makaranta tana da matsala su da suka zo taro su za su gane cewa ga matsalar da makaranta take fama da shi sai su zauna da shugabannin da suke sama sai a samu matsalar sai a samu mafita a wannan matsalar. To amma sun cire makarantun su na wurin suke iyalan su suke makarantar primary school namu na public school sun cire sun sa su a private school sun bar makarantar mu haka nan sai dai kan kullum zaka shiga yaro ne zai makaranta da littafi kwaya daya wannan kuma matsala ce a tare da mu. Muna fatan yanda muka zo wannan taro Allah ya sa kowa ya koma gida lafiya.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai magana Abubakar Awad Arabin Supervisor game da bayanai da malam yayi na dalilin da aka halitta ɗan adam. Tabbas mun san cewa kowanne mu addinin mu ya karanta da mu cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wato shi ɗan adam kenan an halicce mu ne don mu yi bauta. to kuma bautan nan mun riga mun sani cewa ba ta yiwuwa sai da ilimi, wanda sanadiyar ilimi ne ya sa kuma ku yi tunani ku bayyato mu nan ku yi mana wannan bayani don ƙara ilimi don mu je mu fada dashi. To tabbas mun tabbatar Allah mana wakil sarki ya gaya mana cewa hadisul qudsi ta'rifuni kama da an ta'rifuni, a nemi ilimin sanin yadda za a yi bautan nan kafin a yi bautan. To abin da nake so in magana kuma na bi a nan game da bayanin malam cewa masu haske a kan ingancin ilimi ko rashin ingancin ilimi, malam ya nuna cewa da dai mu masu karantawa da kuma iyayen ƴaƴa da kuma su kansu yaran da kuma gwamnati, to amma gaba ɗaya ni a wurina na tattaro guda uku nan na ajiye shi da laifin gaba ɗaya na ɗora kan gwamnati. Dalili, gwamnati nan ita ce ta gina makarantu, ta ɗauki malamai, ta ce za ta biya su haƙƙi su karanta, kuma ta ɗebo malaman da ta tabbatar ɗaya sun cancanta domin kowane sai da ce mashi intabi ɗaya mai jarabawa, ta duba ainihin takardun karatu ta yarda sannan ta ɗauke shi. To amma me ye matsalar da ya jawo shi malamin yake sanya-sanya da aikin da aka bashi bayan an tabbatar zai iya? Sai mu duba mu gani daga gwamnati ne. Na farko ne bata ba da kayayyakin aiki da ya dace a makarantu ba, sannan ko bata ba da haƙƙin malaman yadda ya kamata ba. A ce malami wata ya ƙare sai wani wata ya kwana goma a bashi albashin baya, ya za a yi malami ya ji ƙarin gwiwa na aiwatar da ilimin da yake da shi? To ya kamata ku dinga ku ɗauki irin wannan bayani ku isar don a gane a gyara in dai ana so a inganta ilimin yara. Iyaye kuma idan an lura in dai suka tabbatar cewa ana inganta malamai ko za su tabbatar cewa iyayen yara sun sa ido wajen turo yara, to amma duka idan ba wancan na farko fa malamin ba zai ɗauki nauyin matsawa iyaye ba akan turo yara. To kaga wannan sai mu gane ni dai a wurina laifin duka na gwamnati ne. Idan ta kiyaye haƙƙin wannan na tabbatar ko su shiwa gabaninmu in ba mai abin da ya dace ba a makarantu wallahi ba za su banmu ba. Yau ba, salamu alaikum.
Assalamu alaikum, magana tukur mama ɗahiru a bomo ani tsokaci na shi ne da lajana da shugabanni. Wani abu nake kallo tun da aka fara shi saboda na ji malamin ɗan tsokaci a ciki shi ne feeding din nan, feeding program. Wannan ne a fahimta na ya kamata a gaya wa gwamnati in ma za ta dawo da shi ta haƙura da shi, domin kuɗaɗen da ake kashewa wajen feeding din idan aka tattara shi zai iya na mako ɗaya zai ba da makarantu da zai gyara makaranta da kayan aikin makaranta har kuma inganta malami. Domin kuɗin da ake kashewa a wannan jirgin din ya ninka albashin makarantar kamar sau biyar ko sau shida. Maimakon a ɗauki wannan kuɗin a ci a sai abinci, a mai da shi harkan sayan kayan littattafai, a mai da shi harkan jin daɗin malami da kuma yadda za a yi yara samu kora ingantacce. Ni wanda ke da tsokaci na kaɗan, wassalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, mun gode da wannan contribution sun kuma insha Allah duk wa'annan abubuwan da aka faɗa insha Allah za a ga yadda za a ci gaba da kulla su. Amma dai kada mu manta muna da responsibility da ya kamata mu ma mu yi kokari mu tsare shi, daga nan sai ka ga abubuwa suna fitowa, ko ba haka bane? Na haifebu mutum na wasu ke son su yi magana ga ES ya ce zai magana, bari mu fara ba shi dama sai ya zo nan.
Alhamdulillah, muna godiya da wannan gabatarwa da aka yi mana gaskiya an gaya mana abubuwa masu muhimmanci da fa'ida ƙwarai da gaske. Kuma ɗan uwana malamai sun ba da gudunmuwa masu fa'ida wanda ina fatan za a ɗauki su a isar da su zuwa ga inda ya kamata. Amma kada mu manta, mai jawabi ne mana jawabi tun a farkon jawabinsa ya nuna mana statistical analysis na out of school children a cikin ne a Kaduna State. Mun ga namba alami kuma ya gaya mana bashin su akwai out, akwai kuma drop out don su, sannan akwai half best abin da ake samu in an yi wannan karatu. Sannan ya zo ya relate bayaninsa cewa waɗannan falahin su suke kwatu Boko Haram, Kidnapping da sauran social menace suke gudana a cikin al'umma. Mun wannan sannan kuma ya zo ya mana fa'idar ilimi da nasarorin da rashin ilimi ke haifarwa. To, ina ganin a cikin wannan zama namu yana da kyau mu faɗi matsalar gwamnati, matsalar iyaye, matsalar shugabannin ilimi, duk yana da kyau mu faɗa saboda wannan abin da za a iya zama gaba kuma yadda aka ce. To, amma ina fahimta da kaji abin da yake muhimmi a gare mu a matsayinmu na true nationalism, ‘yan ƙasa na haƙiƙa masu kishin ƙasarsu. Sannan kuma wa'innan matsalan in an tashi kidnapping har ba mu ji an kidnapping gwamna ba. Idan ka ji an kidnapping kan majalisa sai da cikin sashi sai a fito da shi. Amma an kidnapping malami ɗan uwana wani ne wata shida wani ne wata shi kenan, ko ba haka yake gudana ba? To, a matsayinmu na masu kishin kanmu da al'ummarmu da kuma wannan matsala ɗin in ya faru mu muke cutuwa da yawa. To, a matsayinmu na shugaban da wani makarantu, wani irin gudunmuwa za mu iya bayarwa saboda a inclusive quality na literacy da ake bayarwa a makarantu? Shi ne idan muka haskaka a nan gurin zai taimake wannan ya faɗa wancan bai sani ba yanzu ya ce, kuma zai taimake wannan lashana ya ta ce gaba za ta fi can za ta ƙara da wannan daga cikin abubuwan da za ta rubuta a farko ne na da za ta hita zuwa ga shugaban karamar hukuma na sabon da rai fatikula a shugaban board da ministry of education. Ina ga wani yin gudana haka kuma mu ba su katan mu haƙuri, ba a biyan mu albashin da wuri, ba a biyan mu haƙoƙanmu, kayan koyarwa ma ba a kawowa. To, amma a an ce a cikin ido ake mene sawuniya me za mu yi wani yayan karkawa da muke suke tare da mu wanda in ba su samu ilimi ba mu za mu wahala da su, wani irin gudunmuwa za mu ƙara a kan wanda muke bayarwa don su samu ingantaccen ilimi a makarantu? Da fatan za mu tallafa abin da wannan ta ce ina ga zai tsara mana bayanan wannan zama da ke yi. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Za mu bayar sauri a shi ma Assalamu alaikum. Kungiyar National Da'awa Foundation, da farko na wa wannan kungiya godiya bisa irin hoɓɓasa da ta yi don ta ga cewa ta ba da gudunmawarta wajen samo mafita ga matsalolin da ke fuskantar ilimi a jihar mu da kuma ƙasa baki ɗaya. Haka kuma ba zan mance da shi babban malami ba, Malam Abdullahi Yahaya mai laƙabin aƙida. Malam Allah ya saka maka da alheri. Gaskiya malam ka gabatar da ƙasida muhimmiya wacce na yi imani duk cikin mana da muke zaune a matsayinmu na malamai wanda muke da nauyin koyarwa a kanmu. Wato, ka so samu na waɗansu abubuwa da yawa da ke damunmu waɗanda mu dai a irin tamu fahimtar halin da ake ciki babu wani ɗaya daga cikinmu da zai iya furta wani abu da zai iya kawo mafita ga wannan matsaloli da ka zayyana. Fiyace ƙungiyoyin irinku NGOs wanda ina ganin rawar da kuke takawa ya kamata a ce kun taka ta fi haka, saboda NGOs suna da power ɗin da za su iya zuwa su confronting ɗin ita gwamnati.
tunda har sun san irin abubuwan da kan bayyana suna faruwa a makarantu su suke kawo na kasu. Ina ganin cewa ku NGOs ya kamata ku za kamata ku fahimci ku gabatar da irin wa'annan abubuwan, bayan kun gabatar kuma ku tsaya ku tabbatar da cewa ita gwamnati lalle lalle ta bi shawarwarin da za ku yi kuka bata. Ban sani ba kuwa ku NGOs kuna da wata forum taku da za ku kuke haduwa kuke tattauna irin wa'annan matsalolin, kowa ya kawo tashi kowace NGOs sai da za ku gabatarwa da gwamnati, ko kuma ko NGOs din kowace tana zuwa da gwamnati ne individually haka sai za ta gabatar da abin da take da bukata ta gabatar shi kenan ya huce. Gaskiya fi sabilillahi abin da ya kamata ku yi, ya kamata a ce ku tabbatar da cewa kun shi ƙara shiga cikin gwamnati, kun ƙara sawa gwamnati ra'ayi da ku sa mata tabaran da za ta hango irin matsalolin da ke cikin al'umma da makarantunmu a bisa ilimi. Su malamai gaskiya fi sabilillahi na yi imani kowanne a cikinsu yana iya daidai gwargwadon ƙoƙarin da zai iya yi. To amma halin malamai da suke ciki kamar irin mata talaka ce wacce in safiya ta yi ba shi da kuɗin cefane sai ya ruke sai ya barta da ita sai yara, ba zai dawo gida ba sai can da daddare. In ya dawo gida kuma da daddare, in ya dawo gida da daddare kuma sai ya zo ya riƙa ɗan laɓaɓawa ko zai ɗan samu ɗan wani abinci sai ya ci. Yana ci asuba na yi nan ma ya ƙara zuciya sai da burka banta da matsalolin gida da matsalolin yara. In kuma ya dawo ran da aka kama shi a gida sai zai riƙa faɗa, zai riƙa faɗa ya yara suke kaza, ya yara suke kaza, alhali kuma ya mance shi ba da nashi contribution ɗin da ya dace ya bayarwa. So wannan shi ne halin da muke ciki. Mu malamai muna iyakacin abin da muke iya yi. Kaɗan na ji wani malam Abubakar Abdullahi ya ɗan zayyana ya ce ba a ba da albashi da wuri, ba a ba da kayan aiki da wuri, duk da haka ba a yin, amma malamai suna iyaka ƙoƙarinsu. So in short ina kira ga ku NGOs ku taimaka ku gabatar da irin waɗannan abubuwan daga wajen gwamnati, don ku janyo hankalinta ta san irin abubuwan za ta rinƙa yin su a daidai lokacin da ya dace. Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum.
Mun gode sa yanzu zan mika abun magana ga to wato na so ni next paper da sauri. So amma dai a takaice bari mu dan mutum biyu kawai a haifar mu dan sai mu ci gaba da next paper.
Salamu alaikum, mai suna Shehu Muhammad HR Human Resource Department na Sabo Gari. Malam Ladi cikin bayanin kaka yin bacci mun cewa Nigeria da wasu kasashe da suka ci gaba sun taso tare, yanzu Nigeria an tsaya musu, kamar da kawo misali na Brazil da India. To baka ba mu da yin da yin da suka tsaya a Nigeria ba. Ini ne ko? Ai ne ba za mu je mu yi kofin ɗin ya tsari ɗin musu yake. Misali zan kawo misali ne China. A ku remember sai da wata je hawa gwamnati 1999 ya yi such a committee wanda aka ce a je a duba kasashe da suka ci gaba ta fannin ilimi, a ɗauko wannan tsari a kuma kashe kuɗin kuɗi sun je sun dubo sun ɗauko kofin ne da aka yi a samu cigaba ta wannan ilimi. Amma har yau ba mu ji komai ba, ba a yi gwamnati ɗin ba. Ko ba a yi magana ba har da an yi shiru kuɗi na kuma an ce su a banza a wofi. Kuma yi nemi kara ta tsakwaiwa yake. Policy na gwamnati ba a yi gwamnati ɗin su. Sai dai a ci tsoro don a ci kuɗin. Misali, Professor Jibrin Aminu ita ko ne ba vividly. Ya ta policy na 6334 system. To yanzu Aliyu Aminu yana aiki. Me ma'ana 6334 system? In ka gama secondary school, in ka gama primary school, 6 years kenan. Zai ka yi 3 years in junior secondary school ne da ake kira junior. Za a koya maka sana'a. Idan ba za ka samu ci gaba ba ta sani ilimi theory, theoretically. To za ka samu sana'a in ka gama secondary school, senior secondary school, za ka samu wanda za ka dafa. Ba sai ka ne mai aiki gwamnati ba. Ba za ka samu job ba da kuka magana a shi. Ba wani magana neman aiki sai ka samu sana'anka. Haka China suke yanzu a ce Joshi na da mutuwa mai da zuwa da wani abuwa da muke shana ai kwamar su su yi. Kwamar su ba, ba matakar su ba. Su ce yi su ta yaya ba za mu ɗauki wani kofi ba. kuma ko tafasa suka ci gaba an ce malamin primary school shi ne sanar ishiyar na professor saboda sun gane foundation an farin foundation kuma an zo professor sun suka ji kudi malamin zai gina kuma ba wani abu da primary school sai su tawa haka wannan za ku ba a kwamiti shawara. Secondly, magana jami'o'in nan da ake gani ba an gama gama an kashe primary school ilimin primary school an gama na secondary school yanzu an koma kan jami'o'i domin kawai university da ake kiko yana kara wajin gap da ki dan tsaraka da mai kuɗi in ba za ka iya kai tsarka a cikin kasance waje ga primary school da ake primary school ba za ka kafa kafa da primary a tsaraka a jami'a ba. Mun na ku remember na ABU da ministry ya yansu da nan suke eh abin da head of state Abdul Salam yana gwamnati ya yi a nan Kongo suke yi na san su ugo mu daya tare mu kai Kongo a nan a yanzu ba ma magana wai dan shugaba kasa dan minista ma bai ma jabi an lafiya da gwamnati kuma kasa da yake kawa ko kuma kan family school to da wannan zan ce to a yara a ga gwamnati su ne mun to ba wani magana zai yi gwamnati.
Kuna mai HR kaji kuna jina idan salari ya dire daga ofisun waye na yi shi
bismillahir rahmanir rahim. Masu girma shugaban lajina, presenters ɗinmu da shi ɗan uwa da ya zo ban gane shi da farko ba, former education secretary da sauran dai manyan mutane da ɗan uwa na abokan aiki na head teachers da SSOs, assalamu alaikum. Wannan ba zama ba ce da in tashi in yi magana. To amma saboda contributions da yan uwa suka bayar ya kamata ni ma in tashi in ba da nawa contribution din ko kuma counter contribution an gane ne ba shi HR na shi da ya duka na ni ina tunanin har wajen zama ma kun ga sai da lalabi shi da zai yi shi da zauna to sai zai zo ya dinga mai shi na ne da sani ba. Wato a yaƙi yawancin maganganu da aka faɗa gaskiya ne amma kun san akwai irin gaskiyar da ba ta faɗuwa kamar ka ga babanka ya yi wani abu na kuskure in dai kana da ladabi da hankali za ka zo kan tashi to amma a gaskiya kuma kuskuren da ya yi ko kuma malaminka to akwai irin gaskiyar da kana ji kana gani ba ta faɗuwa in ka faɗa sai a ma kallon wani gauna-gauna ko kuma irin waɗannan sunayen ne. Muna fice da sanin waɗannan abubuwa da aka yi ta faɗi wanda shi kuma da ya kamata ya kare sai ko kuma ya gaisa kuma suka yi sama. Ni a matsayina a matsayin yawancina ni jami'an gwamnati duk inda ake wani abu ni wajibina ne in kare gwamnati. Saboda haka kuma amma bayani shi yake fidda zo mu da matsala in wannan yayi bayani to sai a ci wani abu a ciki mai hoton wanda suke magana akan gwamnati farko ne magana kan kanti da aka buƙata gaskiya wannan abu yana da muhimmanci a ce lallai dukkanmu mun samu sauƙi to shi ne gabatarwa da yake da hikima ne sai tura a hulun rinari a gabar almajin inda zan iya in organize irin wannan mutum kuma saboda haka su dai da suka shirya za mu haɗa kai da su za su kawo miliyan ɗaya ne ma in kawo miliyan ɗaya mu tsara mu ɗinki za mu ci in sha Allah da ku dukkan ku ma ku samu sarfafi na wannan kuma in sha Allah. Mai magana na biyu sai ya yi magana a kan ko ta yi magana a kan shugabanni su dawo da 'ya'yansu makarantar firamare makarantar gwamnati wanda shi ne yin ba ilimi ya samu gaskiya shi ne ba shi ne ba
to a takaice tun da mun yi cikin bakin yanayin da bai yi da Allah yana janyo hankali mun ba da tsaya wannan magana mu kyale shi mun a yanzu wajibi ne akan yi abin da ya kamata to mu abin da ya kamata ina ganin na zo wannan abin da muka yi lafiya kan mu dinga wayan ai gwamnati kaza ai iyaye kaza ai kaza mu dai mu abin da yake ba kan magana iyaye ko kuma manyan su dawo da ayyukan su nan nan gwamnati gaskiya wani abu ne da zai biya yanzu ba wani kaza su ba kamar yadda wani ya faɗa dan minista ma baya karatu a kan nan ayyukan kwamishinan ma ba ka karatu a kan nan kai ina ga mun wasu jami'an ma da suke mutum ba sai dai manyan ya ai ba ta karatu a kasan ba gaba daya to kaga kaman wannan mutunci ne saboda haka mu kyale wannan gudu da abin da ya kamata akwai wani magana akan a expecting wannan program din ya yi to kuma ba a kai ne da shi ne da zaman da kun fara sai ku sai ku ya yi ne da wannan da ban shi saboda su ne ya fi sani yau yau din nan a fitar na tuta zai koma ya tuta to duk abin da na tuta aka mai na ci gaba ya kamata a tuta su za ku shi da haka ne da mutum da suke da na tuta su na tafi wani a tuta su to za mu wancan fahimta ne kuma wanda su ne za mu zaunar da a fitar na tuta su na ya ci gaba daya su bi su tantan workshop insha Allah to na rage ya fi wannan kokon dawo shi wajen kungiyar lasna muna fata za ta amsa mana za ta yi wannan sai a ƙarshe magana da na fara ita saboda dukan da ya yi yawa na maganar gwamnati da bala abubakar ya fara ya yi gudana sosai ya yi yaƙiya amma kuma bala abubakar sai ya manta sai da ya kawo alherin da gwamnati ta yi da ƙoƙarin da ta yi sai kuma ya dawo sai kuma fita da shi ya ce gwamnatin nan ita gina makarantu a kaga ta yi mai tsanci to amma ko da yake ba zai fi shi wanda zai rufa ta tsanci ne sai kuma kita ba ma sai ya ce gwamnatin nan kuma idan ɗauki malamai ne sai kuma kita ba ma sai ya ce gwamnatin nan idan suke biyan malamai sai kuma kita ba ma amma yana ce sai sun ta ne sai aka saba to gaskiya na faɗa a taron titin da muka yi na ce gwamnati tana kokari duba da irin gine-ginen da muke yi duk makaranta an kashe kuɗin da ake kashe ya kafa a gina ɗaruruwan miliyoyi ne mu ɗinnan malamai mun zaɓa gauri da gwamnati ko jiya na yi abin da ne a nan an faɗi wasu da jinai da yasa ba a iya wa malamai kaza saboda yawan da nauyin kuɗinmu to a cikin gwamnati mun ba ta yi ba to ai hakuri da sauran kurakurai na gwamnati maganar nan da ruwan baki mai kokari ne abin da ya kamata amma in akwai tabura tabura ta kai tabura ka duba ka ga ke ba za ka iya cimma wannan amanar da aka duba ba to kai kuma kana da tsoron Allah da ba ka so kuma ka cutar sai da mutum organization wallahi tallahi na taɓa rubuta organization da hannuna saboda wani abubuwa abubuwa da ta kaso ne na ga cewa to ba zan iya aikin nan yadda ya kamata ba ni kuma ina so in tantance da wannan abubuwa jiya nan da ke ba su labari sai da kai fa a misali ina ce imman Allah ki imman ta ina da sauran son ruwa a aiki wani halin da ne da ake kiran shi halin jin hali ya taso ne dan an tsaya a kai na so san da ana tunanin ma wai lafiya abin da take to Allah ne ya danta Allah ne ya mutsari da ku sannan aka juya na ka wannan misali ne saboda abin da na fara in har mutum yana ganin takura ta kai takura dan amana dai dan yana nan a can ko ni ko ba an ce Allah ya tsare mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Yes, a ƙarshe aka tafa mi shi to mun gode dai a haka. Tunda kun fada wasu damuwoyi, kun an fada abubuwa da yawa, so presenter din za mu ba shi minti biyu idan ce wani abu akan abubuwan da aka faɗa gaba ɗaya. Allah ya saka da alheri.
Assalamu alaikum warahmatullah. An fada abubuwa da yawa, kuma an matsayi lokacin da aka ce zan yi so ba zai yiwu in koma kan komi ba. Amma dai na kalli wasu abubuwa da aka faɗa irin gaskiyar nan ne masu naci, shi yasa in kun lura shi ma zai yi magana sai da ya tabbatar da gaskiyar, sannan sai ya sa mata turare kuma zai kyara haka. So haka al'amarin yake, in kun fahimci presentation dina da kyau, ni ma na faɗi kusurorin da laifin yake. Ba su gane ba. Ita matsala in ta samu,
in ana so a fita daga cikinta,
to sai an ba zuciya hakuri. Na kawo wani magana suna cewa program cannot be solved at the same level of thinking it was created, kuma haka da logic din yake. Shi yasa in har matsala ta faru a kowane mataki na rayuwa ko a gidajen aurenmu ne, in kana so a fita daga wannan matsalar sai ka ba zuciyanka hakuri, domin in za ka yi ta waiwayan abubuwan da ke fami ka zama problem centered, to za ka yi confounding problem din. Solution din da za ka yi zai kuma confounding ne, da ganin sai a je vicious cycle, kila mun fahimta. Amma in kana so a fita sai ka zama solution oriented tun a tunaninka, duk zafin abin da yake cikin matsalar kuma sai ka zama senseless, sai ka haƙura da naka buƙatar, ko a gidan aure ne ka danna naka buƙatar, ka haƙura da raɗaɗin cutarwan, ka sa ido a neman bakin zaren, sannan za ka iya ganin bakin zaren. To da wannan shi ya sa muka haska problem ne da kowa na da hannu, amma idan ba cin zarafi za a yi ba, gyara ake so. In mun tasa malamai, ya kamata mu faɗi kusurwan da gudunmuwan malamai da hannunsu yake a cikin haifar da matsalar ne, da yadda za su yi su gyara. Mai gabatarwa ya ce jiya ana tare da wasu cikin kusoshin gwamnatin jiha da suke da ruwa da suke harkar ilimin nan. Wala Allah da za ku ji tattaunawa da aka yi da su, kila in wasu cikin ku aka diba suka je wajen, kila ba za su iya faɗa abin da za a faɗa ba. Kamar yadda malam ya ce, ita lajina tana zaman kanta ne, so za ta iya kallon fuskar kowa ta faɗin mishi abin da za ta faɗin mishi. To amma babu hikima ka zo kana gulma, shi ne mutum ya zo gidan auren da ake da hikima, sai ya zo ya zauna da matan, sai yana ta faɗin mata laifukan miji. Ita za ta saurari wannan ya kawo gyara ko za ta ƙara hasala? In ya je wajen mijin ya ta gaya mishi matsalolin matan, mijin zai kawo gyara ko zai ƙara hasala? To babu hikima a cikin wannan. Abinda yake na hikima, in aka zauna da matan a gaya mata matsalolinta, kuma a lallashi zuciyanta, a kuma yarda da inda aka cuce ta, domin wannan abin ya lallashi zuciyanta, a ƙarfafi gwiwanta a kan yafiya da juriya, domin a kai da cin matsalar. To in kun lura da take dan abinda ta yi kenan, kun ko gane abin da nake mu, kuma sai mun dawo da tunaninmu ta wannan kusurwan, sannan za mu gyara. Abu na biyu wanda shi ne na ƙarshe da nake so in tsaya a kai, amma zan kawo wani labari zai kai wata ɗaya ko biyu. Farko-farkon da ya cire subsidy nan, wani mutum makocin anguwan da nake zama, wani mutum makocin ni na zama a kofar gayen Lokos ne a Zaria, wani mutum ɗan cikin anguwan Kusfa, kun ga makocin inda nake zaune kenan ko? Akwai masallacin Juma'a a anguwanmu ina karantarwa a wajen. To sai na tashi ne nasiha irin wannan nasiha, yadda mutane za su kalli halin da ake ciki ta yadda zai haifar da mafita. ya ta so ya yi tambaya Allah bai kaddara an kawo kanshi ba, kuma ina tashi daga wajen sai ne tafiya. To ranan da na dawo tafiyan saboda yanda abin take cin ran shi sai ya tarbe ni, yace ranan nan ina so in tambaya ban samu dama ba, kuma kana tashi ka fita, kuma tun daga ranan ban ci gaba da ganinka ba sai yanzu. Nace eh, ai daga wajen tafiya ne yanzu dawa na ke. Sai yace to ni tambaya nake mishi, ni dai abinda ka faɗa ina ciki na matsalolin rayuwar nan, kuma na san shi mai sana'a ne, irin sana'a hannu. Yace kullun za a fita a yi wurgen jan a dawo ba na yi. Ina da matana da 'ya'ya shida, ɗaya ma ina shan nono ne. Kana ganin ya halittar jiyan sake ta? Nace mishi to wani fa'ida za ka samu in ka sake ta? Yace to ai da in ci gaba ta wai haƙƙinta. Abin da na kawo wannan ku ga yadda damuwan yake. Yace wallahi ba na jin zan samu wata mata kamar shi, sa ma ban kara mata wata matan ba. Yace to amma da in ci gaba ta wai haƙƙinta, in dai a addini ya halatta sake ta kawai, ka ba ni fatawa in ji sake ta. Nace mishi to wani fa'ida za ka samu? Yace in daina ta wai haƙƙinta. Nace to idan ka sake ta za ta kwashi 'ya'yanta tafi da su duka? Yace a'a, sai dai ta tafi da na goyon. Nace to in ta tafi da na goyon, haƙƙin a rinka kai mata abin da za ta ciyar da na goyon yana hannun wani? Yace yana hannun shi. Shi wannan da za ta bar maka haƙƙin kula da su yana hannun wani? Yace yana hannun shi. Nace to wani sauƙi za ka samu a ciki? To muka da yi bayani har sai ya gane, sannan ya dawo cikin hayyacin shi, sannan muka iya yin maganan da muka yi, kila mun fahimta. To irin wannan yanayin ana da matsaloli. Matsalolin nan ya kai mazgariyan tukewa, Najeriya tana gaban rushewa ne, kila mun fahimta. Allah ya kaddara ta kawo yau ba ta rushe ba. Kofi Annan, sakataren majalisar ɗinkin duniya, sanda ya sauka sai ya zaɓi Najeriya ta zama kafan da zai zo ya zauna, ya ce domin ina tsammanin Allahn nan da ake bauta wa gidan shi na can ne, saboda a irin nashi imani, saboda abubuwan da ya gani na Najeriya ta rushe ya kamata a ce an manta da ita, amma sai ya ga bata rushe ba, sai ya san kawai al'amarin na Allah ne kawai ya sa bata rushe ba. To kuma ita ne kasarmu, a cikinta muke haihuwar ‘ya’yayenmu. To har yanzu za mu ci gaba da blame game, ko za mu nemo bakin zaren wannan matsalar, ko ma laifin waye da ya ai? Muna da imanin cewa Allah ba zai bar shi ba, ko a nan duniya ko a bayan duniya zai girba abin da ya shuka. Amma mu ya za mu yi mu ceci kanmu daga wannan halin? To sai muka ga cewa ku din nan kun fi kowa gudunmuwa wajen ceto kai, shi ne muke so ku kalli hanyoyin da za a ba a ceto kai ɗin nan. Kila mun fahimta, batun ilimi da malam ya kawo China da shauransu duk ma ɗauke wannan. Ga wannan ƙasar Rwanda da yake ya ɗaiɗe ta kuma ya karaman ƙasa ce, daga nan jihar Kaduna da waɗansu a cikin tarayya an ji an duba tsarin iliminsu daga 1994 zuwa yanzu, tsarin iliminsu ya ninka na Najeriya. Ba su da ma infrastructure sun da muke da su, educational infrastructure da muke da su, wani ma'ajin ma'ajin din bishiya take. Amma saboda sun yadda ƙasarsu ta shiga wani lura, suna kuma son su ceto ƙasarsu a wannan harsh condition din da suke ciki har yanzu, haka suka tsaya suka ɗauki matakin da har education ɗinsu ya zama wajen sun da muke zuwa mu ga abin koyi a ciki. Don Allah, in muna sani irin wannan a Najeriya za mu iya yi ko ba za mu iya ba? Bambancinmu da su shi ne su sun ɗanɗana rushewar ƙasar, sun ga abin da ke ciki, mu ba mu riga mun ɗanɗana ba, babu fatan kuma Allah ya ɗanɗana mana. To shi ne muke so mu haɗa hannu ƙarfi da ƙarfe mu gudu tare mu tsira tare tun kafin mu auka, domin ban mu san sakamakon da za ta jawo mana ba, ban mu san waye kuma zai fi kwana a ciki ba, domin abin ba a goshi ba ne. Allah ya cetar da mu.
Kun ga abubuwa sun fita yadda ake so, amma saboda kurewar lokaci zan kira next presenter da Allah ya ci gaba da presentation ɗin shi, wanda shi ma zai ƙara haska mana mu ƙara gane yanda za a fita cikin wannan lalura da ake ciki. Kuma daman mala ya ce all hands on deck, so dukkan mu kowa da contribution din da zai bayar. Mala ake Balarabe engineer ne yadda dai ya buƙaci cewa kan kwarzanta shi sai ya gama. To idan ka gama zan samu wata hajjar ka kwarzanta shi mu jini da aka kare. Thank you.